أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة منساك سادوا، وأن مسلا شيء متارن البركة مسلا شنق اللقى dake na cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci mai albarka na Juma'a. Yau muna 25 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1442, wanda kuma yake daidai da 7 ga watan 5 miladiya ta 2021. Kuma kamar yadda muka saba, muna cikin tafsirin suratul anbiya, inda muka kwana akan aya ta 107. A yau mun samu bakuncin babban malami Dr. Hassan Dikko, wanda yake tafsiri a masallacin kasuwar Shanu a nan cikin garin Bauchi. Muna masa barka da zuwa, kuma insha Allah a ƙarshen karatu za mu bashi dama domin ya albarkaci wannan majalisi. Kamar yadda muna marabtar bakinmu da suka zo daga Kano domin kawo mana ziyara a wannan majalisi, jiya na manta ban sanar ba, akwai baki da suka zo daga Katsina, sun zo sun ziyarce mu a wannan majalisi, sun kuma koma. Muna musu fatan alkhairi, Allah ya sa musu a mizani. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون.
نعم. Allah madaukakin sarki ya ce, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kuma bamu aiko ka ba sai dan ka zamanto rahama ga talikai. Wannan aya, kamar yadda jiya muka fara tafsirin ta, ita ce take bada wato hoton sakon Annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga wannan al'umma, ko zuwa ga duniya gaba daya, da takaita siffarsa akan cewa saƙo ne da yake kunshe da rahama. Annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwansa rahama ce ga duk duniya, ga duk talikai, kuma rahama wacce take cikakkiya, ba rahamar da take gauraye da tsanani ba, rahama ce cikakkiya wacce ta yalwaci komai da komai. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara zuwa ga wannan rahama yalwatacciya da ta haɗa kowa da kowa, ta haɗa kowa da komai, a cikin maganar da yake wa Annabi Musa alayhi salam, inda Allah ya ce masa, wa rahmati wasi'at kulla shay fa sa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zaka walladhina hum bi ayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Annabi Musa alayhi salam, rahama ta tayalwaci komai, ta yauci komai, sannan zan rubuta ta ga waɗanda suke ta taqawa, kuma suke bada zakka, kuma suke imani da ayoyinmu. Sai Allah ya ce, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi, waɗanda suke bin manzo wanda yake annabi, kuma al'ummi wanda baya rubutu baya karatu saboda haka fadar Allah subhanahu wataala wasi'at kulli shay yana nuna cewa rahama ce ga mamiya wanda wannan shari'a ta musulunci da annabi yazo da ita ta siffantu da wannan rahama ga mamiya ga kowa da kowa ba ga wata al'umma banda wata al'umma ba idan muka duba zamu ga a tarihin kafuwar duniya tarihin rayuwar dan adam ta biyo zango 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 har aka zo zangon da wannan al'umma take wanda ta aka zo mata da shari'ar da ta kunshi rahama zalla sauran al'ummu Allah subhanahu wataala yakan aiko da shari'o'i wadanda suka kunshi rahama amma ba zalla ba rahama ce wacce take tare da tsanani amma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah subhanahu wataala ya aiko shi da rahama da take tsantsa saboda wannan zangon al'umma ta cancanci wannan sako saboda haka wannan shari'a ta addinin musulunci ita ce ta samu nasarar sifantuwa da wannan sifa ta rahama zalla don haka da wannan rahama zalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci al'umma a lokacin sa haka nan da ita wannan rahamar zalla ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-khulafa'ur rashidun suka jagoranci al'umma kuma wannan sifa ta rahama tsantsa ta kowane bangare ga kowa da kowa ita ce sifar da ta ci gaba da zama sifa mafi mabayyaniya tare da wannan shari'a ta addinin musulunci wannan shari'a ta addinin musulunci aka gina ta akan waɗannan ginshikai ginshikin rahama ginshikin sassautawa ginshikin ainihin rashin tsanani Allah subhanahu wataala yana cewa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya muku tsanani a cikin addini ba har zama yana daga cikin ka'idoji na wato shari'ar musulunci shine al-haraju marfu'un an hadhihi al-umma duk wani abin da zai shigar da ita cikin kunci to an dauke ma wannan al-umma hakan Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki ne gare ku baya nufin tsananta muku yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana nufin ya sassauta muku ya zama daga cikin ka'idoji da malamai suke gina hukunce akan su akwai ka'idar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir duk wani abin da yake zai jawo wani abin da yake tattare da tsanani to hukuncin sa zai koma zuwa ga sauki wato za a samar wa da mutane sauki domin kawar da wannan tsananin da yake ciki yana daga cikin ka'idojin musulunci ad-darar yuzal cewa dukkan wani abin da yake cutarwa ne a kawar da ita ad-darurat tubihu al-mahdhurat duk wani abin da ya zama larura ne to yakan halarta ma abin da bai zama halal ba to wannan ita ce al-hanifiyyah as-samha wato addinin da ya karkacewa barna sannan kuma mai sauki shine addinin da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi shine addinin da Allah ya aiko shi da shi kamar yadda yake cikin hadisin musnad imamu ahmad hadisin abu umama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'ithu bil hanifiyyati samha an aiko ni da addinin da ya karkacewa barna sannan kuma mai sauki wannan ya tabbata har ila yau a cikin hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha wanda al-imamu ahmad ya ruwaito saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da addinin da yake tattare da sauki da yake tattare da rahama shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kulli yake ga wasu sahabbansa yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru yassiru wa la tu'assiru ku sassauta kar ku tsananta ku yi wa mutane albishir ku gaya musu abinda zai faranta musu rai kada ku gaya musu abinda zai kara baza masu yasa su ainihin su kara nisa da addini haka annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda yake fadawa sahabbansa duk sanda ya tura su wani wuri domin su je su kirawo mutane zuwa ga addini yana nuna musu cewa addinin da suke da su tallata wa mutane addini ne da yake kunshe da saukakawa addini da yake kunshe da rahama annabi yana cewa inna hadha ad-dina yusrun wa lan yushadda hadha ad-dina ahadun illa ghalaba addinin musulunci addini ne mai sauki duk wanda yace zai dauke shi da zafi to sai ya rinjaye shi saboda wannan sifa ce da ta kunshi wato da risalar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kunsa koda akwai wani abu a cike da zaka ga kamar tsanani ne, to anan an samu ta'arud ne, wato an samu wani karo ne tsakanin abin da yake tsanani da kuma abin da yake sauki, ko kuma daga abin da yake tsanani da abin da yake rahama. Ta wani bangaren in ka ganshi tsanani ne, to ta wani bangaren kuma rahama ne. Kamar misali ka dauka haddi ko kisasi, zaka iya cewa in aka dubi hukuncin, hukunci ne mai tsanani, hukuncin kisa ko bulala ko wani abu. To amma kuma ta wani bangaren rahama ce, kamar yadda Allah yake cewa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Allah subhanahu wataala ya sifanta rayuwar ɗan adam masu hankali shine a ce akwai wannan hukunci na kisasi, saboda shi ga wanda za a yi ma ko su masu laifi tsanani ne, amma kuma ga sauran mutane rahama ce. Me yanzu ya sa jama'a al'umma take cikin halin da take ciki na tsanani da tashe-tashen hankula da rashin tsaro? Ai, rashin ɗabbaka hukunce-hukuncen Allah ne. Da a ce ana yanke hukunci kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce, ana yi wa masu laifi hukuncin da Allah ya ce, to da sauran mutane sun samu sauki. To kaga ashe anan rahamar take. Shi yasa Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab. Sannan idan ka dubi dukkan dan adam, dukkan wani jinsi na dan adam ya shiga karkashin wannan rahama ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kai ba ma jinsi dan adam ba, dukkan wani abin da yake da rai, hatta dabbar da dan adam yake mu'amala da ita. Musulunci ya zo da tsarin cewa a kyautata mu'amala tsakaninsa da wannan dabbar, saboda Allah subhanahu wataala ya halicci wannan dabbar ne domin amfaninsa shi. To bai kamata ba ya wuce gona da iri har ya kai ga zalintar wannan dabbar, ya wuce amfanin da Allah subhanahu wataala ya ce ya halatta masa ya yi ko ya samu daga wannan dabbar. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah ce shi ne ya halitta muku abinda yake cikin ƙasa gaba ɗaya. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbaka lara'ufur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya halicci wal an'ama khalaqaha lakum. Allah ya halicci dabbobin ni'ima, ya halicce su kuma lakum fiha dif'un, kuna da abinda za ku dumama jikinku tattare da su, wato abinda za ku cira na gashin jikinsu ku yi kayan sanyi wanda zai dumama jikinku lokacin sanyi, wa manafi'u, da sauran wasu amfanunnuka da kuke samu daga tare da su, kamar ku tatsi nonon su ku sha, ko ku hau, ko ku yi ku dora musu kaya. Sannan wa minha ta'kulun, daga gare su kuke samun abinda kuke ci na nama. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, sannan kuna ganin abun ado tare da su lokacin da kuke dawowa da su daga kiwo, da lokacin kuma da kuke fita da su daga kiwo. Shi kansa wannan wani abu ne wanda yake mai amfani gare ku. Sannan wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus, suna daukar muku kayayyaki zuwa ga garin da ba za ku iya zuwa gare shi ba sai da kyar, sai da gumin goshi. Inna rabbakum, Allah ce lalle ubangijinku, la ra'ufur rahim, tabbas mai tausasawa ne kuma mai rahama. Saboda haka waɗannan dabbobin ni'ima da Allah ya halitta, mu'amalar ku da su mu'amala ce ta rahama, ba mu'amala ce ta tsanani ba. Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta wa dan adam ya amfana da waɗannan dabbobi cikin abin da aka yi masa izini, amma duk abin da ba a yi masa izini a kansu ba, musulunci bai yarda mutum ya yi amfani da dabba ta yadda za ta cutu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane su mai da dabba kamar kujeru. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya tsayar da dabbarsa ya hau ya zauna kamar yana kan kujera. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai umarce ku ba ku mai da dabbobinku kamar kujeru, kuna hawa ku zauna kuna wahalar da su. An ba ku dama idan na noma ne ku yi noma da su, in na dora kaya ne ku dora musu kaya, in na hawa ne ku hau, amma kada ku yi amfani da su inda bai dace ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya dabba kamar target na koyon harbi, da zanto dabba ce za a aje kaza ko makamancin ta ana harbi, ana ga wa yafi iya harbi, wa yafi saiti. Annabi ya hana wannan. Har za ka ga hatta malamai a littafin fiqhu sun yi magana akan hatta abin da ya shafi farauta, bai halatta a fita farauta kawai dan nishadi ba, dan wargi, ba wai dan a samu abinci ba, a kawai ya dauki abin farauta ya shiga daji dan kawai ya kashe dabba. Wannan farauta, za ka ga malamai suna cewa wannan farauta ba ta halatta ba, domin anan akwai cutar da dabbobin ba kuma dan ana da bukatar su ba aka haramta kawai ka azabtar da dabba kamar yadda zamu ga hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka zo da dama anan hatta tsere da ake yi da dawakai malaman fiqh suna sanya shi ne a babin rukhsa wato wani sauki ne aka yi na kai ayi tsere da dawakai saboda bukatar wannan musamman a lokacin da ake yaƙe-yaƙe akan dawakai ana bukatar samu training samu horo da yadda za su iya shiga fagen daga a yaƙi da su wannan tasa aka halatta ayi guje-guje da abin da amma ba wai an halatta guje-guje da dawakai bane kawai dan a samu wani abu na entertainment ko wani abu irin wannan wannan musulunci bai zo da wannan ba shi yasa malamai suka ce wannan damar da aka bayar na ayi tsere an ba da ita ne saboda waccan bukatar san zanta ruksa ce to wannan musulunci ne yazo da shi Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yana cewa fadar Allah subhanahu wata'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yake cewa kana Muhammad sallallahu alaihi wasallama rahmatan li jami'in nas annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance rahama ne ga dukkanin mutane faman tabi'ahu kana lahu rahmatan fid dunya wal akhirah wanda dai ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi riko da sunnar sa ya bibi koyarwar sa to zai zanto annabi zai zamo masa rahama a duniya zai kuma zamo masa rahama a lahira wa man lam yattabi'uhu wanda kuma bai bi annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya kafirce masa Abdullahi dan Abbas yace ufiya mimma kana yubtala bihi sa'irul umam min al-khasf wal-maskh wal-qazf Allah subhanahu wa ta'ala sai masa afwa ba zai kama shi da abin da ya kama al-ummun da suka gabata ba na azabar da Allah ya saukar musu irin kifewar ƙasa ko ya jirkita halitta su su koma bire ko wani abu ko kuma ya ainihin sako musu duwar watsu ko iska ko wani abu irin wannan da Allah ya halaka al'ummun da suka gabata sai ya zanto duk da bai bi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba bai imani da shi ba amma ya samu rahama da rangwame ta fuskar Allah bai masa irin wannan kamun da yawa al'ummun da suke bayan sa ba wasu daga cikin malamai suke fada dangane da fadar Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin suka ce ana nufin li jami'il khalq lil mu'mini rahmatan bil hidaya wa rahmatan lil munafiqi bil amani min al qatl wa rahmatan lil kafiri bi ta'khir al azab Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam rahama ga duniya gaba daya rahama ga mu'minai ta fuskar shiriya da za su samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da aikin da Allah ya yi masa rahama ga munafiki ta yadda ba za a kama shi ba a yi masa hukuncin munafici za a bashi ya yi mu'amala da mutane duk da cewa gashi munaficinsa ya bayyana amma an tsare shi ba tare da an taba lafiyarsa ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka ce ya kashe munafikai wanda suke cutar da shi ce kana so ne a riƙa bada labarin cewa Muhammad yana kashe sahabbansa sallallahu alaihi wa sallama to wannan ya sa sun samu sauki duk da cewa abinda suke yi cin amanar ƙasa ne cin amanar al'umma ne ga kowane irin tsari na zamantakewa cin amanar ƙasa hukuncin sa yana da tsanani amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da waɗanda suke yi masa zagon ƙasa suke kokari yadda za su rushe wannan tsarin da ya zo da shi a garin Madina wanda aka zauna aka yi daidaito aka samu yarjejeniya tsakanin duk mazauna Madina akan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san irin zagon ƙasa da suke yi da kokarin yadda za su hada kai da abokan gaba a kariya wannan tsarin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da shi da musulunci da zamantakewa mai kyau amma wannan bai sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki wani tsatsauran mataki akan su ba an bar su suna ci gaba da rayuwar su da walwala a tsakankanin musulmi suna halartar duk wasu taruruka da musulmi suke yi je masallaci je idi su je dukkan guraren da suka ga dama ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki mataki akan su ba kaga wannan rahama ce gare su su kansu duk da cewa gashi zuciyar su cike take da munafici da kin abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi hakanan rahama ce lil kafiri ga shi kansa kafiri domin za a jinkirta yi masa azaba saboda kasancewar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan al'umma al'iz ibn abdussalam sultanul ulama yake cewa wannan yana daga cikin khasa'is wato wani abu da Allah subhanahu wataala yake banci ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da shi da ya aiko shi rahmatan lil alamin ya aiko shi rahama ce ga duk duniya gaba daya saboda haka fa amhala usata hadhihi al umma wa lam yu'ajilhum Allah ya jinkirta ya saurara wa masu laifi masu sabo a cikin wannan al'umma bai kama su da azabar gaggawa ba ibqa'an alaihim ya kyale su suka ci gaba da rayuwa bi khilafi man taqaddamahu min al-anbiya sabanin annabawan da suka gabace shi wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka al'ummomin su da suka ƙaryata shi fa innahum lamma kadzabu ujila mukadzibuhum wadanda da suka ƙaryata annabawan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya gaggauto musu da azaba nasi yazo daga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake nuna cewa wannan khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama idan muka dubi wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ta cikin wannan siga wacce take nuna hasrul rahma fi hadhihi risala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wato a cikin sakonka babu wani abu umba rahama ba shine abin da siga take nunawa siga ce ta hasrin rahama a cikin sakon annabi sallallahu alaihi wasallam kama a ce babu wani abu a cikin sakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yazo da shi wanda ba rahama ba al-imam al-bukhari da imam muslim surwaci hadisi daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu ana sike cewa Abu Jahl yana cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw atina bi'adhabin alim Abu Jahl yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yake addu'a wato kamar irin yana kalubalantar Annabi sallallahu alaihi wa sallama har yana mubahala da shi har yana cewa ya Allah muna roƙonka in dai wannan abin da manzo ko da Muhammad ya zo da shi in dai gaskiya ne inji Abu Jahl kai ka aiko shi da shi fa amtir alaina hijaratan min as-sama to kai mana ruwan dutse daga sama awi itinabi azabin alim ko ka zo mana da wata azaba kuma mai radadi haka Abu Jahl ya budi baki yana kira wa kansa azabar Allah wai in dai har ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin da yazo da shi gaske daga Allah ne to Allah kada ya basu sai musu ruwan duwatsu ko ya aiko musu wata azaba mai radadi ta halaka su shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wa ma lahum alla yu'adhibahum Allah wa hum yasudduna 'ala al-masjid al-haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illa al-muttaqun walakinna aktharakum la ya'lamun Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai azabta su ba ba zai zama mai azabta su ba alhalin kana cikin su alhalin kana tare da su Allah ba zai musu azaba ba kamar yadda Abu Jahl yake nema wa ba kana Allahu mu'adhibahum wa yastaghfiruna kuma Allah ba zai musu azaba ba alhalin suna neman gafara sannan Allah ce wa malahum alla yu'adhibahum Allah me zai hana cancanci azabar Allah Allah ya musu azaba ma'ana abinda suke kai na kafirci sun cancanci Allah ya musu azaba amma saboda kasancewarka tare da su Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke musu wannan azabar ta gaggawa amma abinda suka yi me zai hana ubangiji ya musu azaba wahum yasudduna 'ala al-masjid al-haram suna hana mutane shigowa dakin Ka'aba wato dakin Allah mai alfarma sannan ma kanu awliya'uhu su kuma su zamo majibintansa na gaskiya ba in awliya'uhu illa al-muttaqun majibintansa na gaskiya su ne masu takawa walakinna aktharuhum la ya'lamun sai dai yawancin su ba su san da wannan ba to wannan aya tana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine kariya ga wannan al'umma da ta hana Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da azaba Abu Dawud ya rawaici hadisi daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin addu'ar da yake ta kusufi lokacin da kai kusufin rana azabaninsa cikin addu'ar da yake tun da alamar kusufi alama ce ta tsoratarwa wa man nursilu bil ayati illa takhwifa lati ba ma aiko da ayoyi irin wannan sai dan tsoratarwa to an yi kusufin rana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin addu'o'in da yake yi sai yake cewa rabbi alam ta'idni alla tu'adhibahum wa ana fihim ya ubangiji ba ka yi min alkawarin cewa ba za ka yi musu azaba ba ina cikin su alam ta'idni alla tu'adhibahum wa hum yastaghfirun ba kai mun alkawarin ba za ka yi musu azaba ba matukar suna neman gafara a wata ruwaya a cikin sunan an-nasa'i annabi ce alam ta'idni hadha wa ana fihim alam ta'idni hadha wa nahnu nastaghfiruk Allah ba kai mun alkawari ba ba za ka yi musu azaba ba ina cikin su ba kai mun alkawari ba za ka yi musu azaba ba muna neman gafara wannan yake nuna cewa alkawari ne Allah subhanahu wataala yayi wa wannan al'umma kuma ya cika wannan alkawari duka suka gama kafirce kafircen su da rashin imanin su da tsagerancin su da abubuwa da suka yi na cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam bal na ya karsa ma amma Allah subhanahu wataala bai saukar da gabanmiyar azaba da ta halaka su gaba ɗaya ba kuma da Allah ya ga dama da zai iya yin haka babu wanda zai iya hana ubangiji subhanahu wataala idan ya so a saukar da azaba sa ga bayin sa to amma kuma saboda wannan alkawari ubangiji subhanahu wataala bai yi wannan ba Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda Suyuti ya kawo a cikin littafin Al-Khasa'is yake cewa inna Allah ja'ala fi hadhihi al-umma amanayn la yazaluna ma'sumayn Allah subhanahu wataala ya sanya wato aman aminci guda biyu cikin wannan al'umma ba za su gushe ba suna ba su kariya ba su gushe ba mutane suna samun kariya saboda wannan aminci guda biyu da Allah ya sanya cikin wannan al'umma مجارين من قواري العذاب ما دام بين اظهرهم وتسنا سامن كاريا daga azabar Allah matakar dai wadannan aminci guda bi suna tare da ita wannan al'umma fa amanun qabadahu Allah ilayhi akwai amincin da Allah ya karbi kayan sa shine ba'iki sallallahu alaihi wasallam ba kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wannan amincin da Allah ya ba su ta hanyar samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su Allah subhanahu wataala ya karbi kayansa ya karbi rayuwar ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam wa amanun baqiya fiikum amma akwai wani amincin da shi yana nan tare da ku shine istighfari wato karde za ku zama masu neman gafarar Allah subhanahu wataala da yafiyarsa to wannan zai zama muku kariya ne daga azabar Allah subhanahu wataala mai gamewa sannan sai ya karanta wannan fadar Allah wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Annabi sallallahu alaihi wasallama abi rahama ce ga mu'minai waɗanda suka yi imani alqur'ani ya tabbatar da haka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim Allah subhanahu wataala ce haqiqa wani manzo ya zo muku daga jinsunku azizun alaihi ma 'anittum dukkan wani abin da zai wahalar da ku yana da girma a wajensa yana wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin damuwa a ce ga wani abu wanda zai wahalar da ku sannan harisul alaikum mai muku kwadayin alkhairi ne kowane irin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadayin ku same shi bil mu'minina raufur rahim mai tausasawa ne mai rahama ne ga mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam mai rahama ne ga mu'minai fa bi rahmatin min allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik saboda rahamar Allah da subhanahu wataala da ya sanya a zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya zama mai tausasawa gare su Allah subhanahu wataala ya ce wa alamu anna fiikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la 'anittum kusani a cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da a ce zai muku biyayya cikin al'amura da dama to da kun sha wahala saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sanya rahama da tausayi a zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko musamman ga mu'minai waɗanda suka yi ibadi da shi suke kewaye da shi Allah subhanahu wataala ya ce wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladhina amanu minkum Allah subhanahu wataala ya ce wa minhum daga cikin munafikai akwai waɗanda alladhina yu'zuna an-nabi wanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da irin miyagun maganganun su suke fada wa annabi sallallahu alaihi wa sallama miyagun maganganu wa yaquluna huwa udhun cikin cutar wanda suke masa ma har suna cewa shi mai sauraro ne wato kowa yazo kawai zai kasa kunne ya saurare shi ana bashi labarai iri baya tantancewa yana jin maganganu kawai yana dauka ba tare da ya bincike ba saboda haka shi mai sauraro ne kawai Allah ya ce kul kace huwa udhunu khairin shi mai sauraro ne mai sauraron alkhairi ne mai saurare ne amma na alkhairi mai saurare ne na alkhairi lakum domin ku yu'minu billah yana yin imani da Allah wa yu'minu lil mu'minina sannan yana gaskata mu'minai saboda ka duk abin da mu'minai suka zo da shi al'asulu shine za su zo masa da gaskiya don haka zai gaskata su a bisa imanin su wa rahmatul lilladheena amanu minkum sannan rahama ne ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku saboda ka Allah subhanahu wataala ya ainihin nassanta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama rahama ne ga mu'minai haka da rahama ne ga wanda babu mu'minan ba ga kafiran ma annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yake cikin sayyid muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu an ce ya rasulullah ud'u allah 'ala al-mushrikeen kai wa mushrikai mummunar addu'a mana ga yadda suke tsangwamar ka suke cutar da kai da sahabbanka me zai hana kai musu mummunar addu'a Allah subhanahu wataala ya halaka su gaba daya kala an ce su la'anar Allah ta kama su sai annabi ya ce inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithu rahma inni lam ub'ath la'anan ba aiko ni dan in zama mai yawan la'anta ba an aiko ni ne dan in zama mai rahama dan in zama rahama ma arsalnaka illa rahmatan ba jaka ma arsalnaka la'anan ba ce ni an aiko ni ne rahama saboda haka wannan yana nuna cewa rahama sa ba ta takaita ga mu'mini kadai ba hatta ga su kafiran da suke cutar da shi suke yi masa abinda bai dace ba shi da sahabbansa su karan kansu rahama ce gare su lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je Taif ya gamu da abinda ya gamu da shi daga wawayen garin Taif har suka ji masa rauni daga digan su garka fitar da jini Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku ya aiko mala'ikan duwatsu cewa yaya ka ba da izini Allah yana neman ka ba ni izini in hade duwatsun Makka in ainihin rugurugu da waɗannan kafiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a'a fata na ubangiji subhanahu wataala zai fitar da gatsatsan waɗannan waɗanda za su bauta Allah ba tare da shirka ba kuma haka aka yi daga cikin waɗannan manya-manyan jumajuman kafiran Qurayshawan ba Allah ya fitar da ƴaƴansu suka zama manya-manyan komandojin musulunci ba suka shigar da musulunci gurare daban-daban suka ba shi kariya irin su Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira dan uwansa al-Walid ibn al-Walid wanda shi yana daga cikin waɗanda suka musulunta shi ma daga baya-baya daga farko-farko al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughira dan uwansa Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira irin su Ikrima ibn Abi Jahl haka ake kiransa da sunan Abu Jahl din ma duk da cewa al-kunyar da suke masa su Larabawa Abu al-Hakam sunan shi Amr ibn Hisham saboda haka suke ce masa Abu al-Hakam annabi ya mai da shi Abu al-Jahl to ɗansa bayan ya musulunta cewa ake Ikrima ibn Abi Jahl ba ta Ikrima ibn Abi al-Hakam dan a nuna maka dan wannan Abu Jahl din shine wannan kuma haka ne irin su Sufwan ibn Umayya Sufwan ibn Abi Umayya ibn Khalaf wanda ɗansa wanda ubansa yana daga cikin waɗanda aka kashe a aikin Badar haka nan Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt Uqba ibn Abi Mu'ayt yana daga cikin manya-manyan kafiran da aka kashe a Badar ƴaƴansu duk daga baya suka zama musulmi suka zama wasu wanda suke dauke da tutar musulunci kaga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hasashi ya tabbata saboda haka bin uslubi wato bin salo wanda yake kunshe da tausasawa da rahama yana da tasiri matuƙa da gaske ko bai yi tasiri a daidai wannan lokacin ba nan gaba zai yi tasiri da yawa lokacin da sunna ta taso lokacin da su Malam Abubakar Gumi Malam Ismaila Idris suka fito suna wa'azi zuwa ga sunna wani irin abu ne ba su gani ba wani irin tsangoma ne wani irin cin kashi da cin mutunci ne ba a nuna musu ba amma yanzu ƴaƴan waɗanda dacin suka yaƙe su da su ake sunnar wasu ma su ne shugabanni a cikin tafiyar sunna to haka ita gaskiya take shi yasa ake so ka bi a hankali don baka san iya inda gaskiyar za ta tsaya ba gaskiya kamar yadda Mu'az ibn Jabal yake cewa gaskiya tana da haske kamar yadda ƙarya take da duhu saboda ka duk daga inda mutum yake zai ga wannan hasken sai dai kawai ya rufe idan sai ce bai gani ba amma ba wai dan ba hasken ba saboda ka haske in shi bai gani ba wani yana nan bayan sa tafi shi in yazo zai ga hasken sai ya baba ga haske kana cewa ba haske ka nufi duhu karara ka bar haske. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake gaya musu cewa ni an aiko ni ne rahama, ba aiko ni mai la'anta ba. Shi yasa duk addinin da ya cika da la'anta, to ka san wannan ba addinin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Haka akwai addinin da yadda kake tasbihi subhanallah subhanallah haka suka dauki la'anta, sila'anci wannan sila'anci wannan, har ma abin kukuwa za ka ga duk la'antar ne. A ce ana maulidin la'antar Aisha, ana maulidin la'antar Umar, ana maulidin la'antar Abubakar da Hafsa da sauran matan annabi sallallahu alaihi wa sallam. A fito ana la'antar wane da wane da wane da Banu Umayya. Kai daga je ka san wannan ba addinin Allah bane. Har ya zanto in ma za ka shiga addinin sai an yadda za a ce ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sai kuma an ce ka la'anci Abubakar da Umar, ka la'anci Aisha da Hafsa. Wannan yana daga cikin sharuɗa da rukunan shiga shi wannan addini. To kai daga ji wannan ka san ba addinin Allah bane, ba addinin manzo sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo dan ya rika la'anta ba, ya maida la'anta ta zama wani abu wanda za a rika kusantar Allah da shi. Annabi cewa la tasubbul amwat fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu, kada ku rika zagin wadanda suka riga suka mutu, domin yanzu sun je sun tarar da abin da suka yi. Idan da kirki ne yanzu suna can, Ubangiji subhanahu wataala ya karbi bakuncin su a cikin rahamarsa, kai kuma nan kana la'anta su. Idan kuma wadanda suka yi laifi ne, Ubangiji subhanahu wataala shine mai musu hisabi ba kai ba. Saboda haka menene amfanin ka la'ance su? Ya annabi ya ce inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahma. Hakanan al-Imam ad-Darimi da Hakim sun ruwaito hadisi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhda, ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhda, ya ku mutane lalle ni rahama ce wadda aka yi min, aka yi kyauta ta zuwa gare ku. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce ka cokam da Allah subhanahu wataala yayi kyautar ta zuwa ga al'umma, kyautar Allah ce zuwa ga wannan al'umma. Kaga shine wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah ya aiko shi dan ya zama rahama ga ainihin mutanen duniya duka. Al-Imam Ahmad da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ambatar kansa da wasu sunaye, yana cewa ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hashir wa nabiyyu at-tauba wa nabiyyu ar-rahma. Allahu akbar. Nene Ahmadu, nene Muhammadu, nene Ahmadu, nene Muqaffi. Al-Muqaffi shi akhiru al-anbiya, to nene na karshen annabawa. Wal Hashir alladhi yuhsharu an-nas ala qadami, wanda daga shi Allah subhanahu wataala ba zai sake aiko wani annabi ba, kuma a bisa a bayansa Allah subhanahu wataala zai tattaro mutane. Sannan ya ce wa nabiyyu tauba, nene annabin tuba, duk wanda ya zo Allah zai karɓi tubansa, ba a kin karɓar tuban wanda duk ya tuba ya koma ga Allah kowane irin kafirci yake yi. Sannan wa nabiyyur rahma, nene annabin rahma. Saboda haka yana daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallama nabiyyur rahma. Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad da Al-Imam Abu Dawud sun fitar da hadisi daga Salman al-Farisi radiyallahu anhu, yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ayyuma rajulin min ummati sababtuhu subbatan aw la'antuhu la'natan fi ghadabi fa innama ana min waladi adam aghdabu kama yaghdabun wa innama ba'athani rahmatan lil alamin faj'alha alaihim salata yawm al-qiyamah, salatan yawm al-qiyamah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da na bace shi ko na la'ance shi cikin fushi, yayi abin da har ya ja na furta la'ana ko kuma na furta wata bakar magana a kansa, yace cewa ni ɗaya ne daga cikin ƴaƴan Adam, ina yin fushi kamar yadda suke fushi, sai dai a sani cewa ni Allah ya aiko ni rahama ne ga duniya gaba daya. Don haka ya roki Allah subhanahu wataala ya sanya wannan bacin da ya masa ko la'anar da ya masa cikin fushi, yace Allah ka sanya ta salati gare shi ranar gobe kiyama. Saboda haka shi ci gaba ne ma gare shi, idan ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wata magana cikin damuwa, yana cikin damuwa, ko yace kada ayi wani abu sai zo ya samu an yi. Ga mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya, yace ku shige gaba ku riga mu, za ku je ku ga wani ruwa, kada wanda ya taba har sai mun zo. Suka je suka ga wani idan ruwa yana gudana, sai bisa abin da sharrin shedan sai suka taba. Da suka taba sai ruwan ya daina zuwa, sai ruwan ya kafe. Annabi ya zo ya ga ruwa ya kafe, ku da nace muku kar ku taba, kuka taba cikin bacin rai, sai ya ga musu bakar magana. Ya bace su irin fada din nan, sai kuma daga baya sai yake fadar wannan ce, to fa ni mutun ne kamar ku, ina fushi, duk wanda Allah na yi masa bakar magana, Allah ka maida bakar da ta zama salati gare shi ranar gobe kiyama. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam samuwar sa a cikin al'ummar sa rahama ne, samuwar sa a tsakankanin sahabban sa rahama ne. Allah subhanahu wataala ya kare sahabban sa daga abubuwa da dama a lokacin da yake tare da su. Ya kare su daga fadace-fadace, ya kare su daga dukkan wasu fitintunu, hatta al-a'rab, ƙauyawa da suka yi imani da shi na ƙauye, waɗanda Allah ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah, hatta su Allah ya tsare su da samuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su, ya zanto a lokacin da yake da rai a tsakankanin su, koda ko ba a tare da su yake ba, su suna ƙauye, basu yi riddaba, ba a samu sun yi riddaba sai bayan wafatinsa. Ashe kaga samuwarsu a cikinsu da samuwarsu a zamaninsa, wannan su ma kansu wata kariya ce Allah subhanahu wataala ya musu. Abinda ya faru tsakanin sahabbai na fitintunu da yaƙe-yaƙe da fadace-fadace a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan bai faru ba, saboda haka sai bayan tafiyarsa wannan abin ya zo ya faru. To kaga wannan ya nuna cewa zamansa a cikinsu wata rahama ce da Allah subhanahu wataala ya ƙara haɗa zukatansu, ya ƙara haɗa dukatansu akan imani da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun kafin ya koma ga Allah ya nuna wa sahabbansa cewa zamansa a cikinsu yana ba su kariya, yana ba su aminci, amma idan ya bar su to ana iya samun wasu su shigo da fitintunu a tsakaninsu, ana iya samu wanda za su shigo da rabuwar kai a tsakaninsu. Hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa sallaina, Abu Musa al-Ash'ari yake cewa sallaina al-maghrib ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mun yi sallaci magruba tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Da muka gama sallah sai muka ce a junanmu cewa law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isha, to me zai hana mu zauna sai an yi isha'i sannan kowa ya kama hanya ya tafi gidansa. Fa jalasna, sai muka zauna muna jiran lokacin isha'i yayi, Annabi ya fito sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallar isha'i, sai kuwa lokacin yayi sai ya fito. Fa qala ma ziltum ha huna, yace har yanzu kuna nan ba ku watsi ba? Qulna ya rasulullahi sallallahu ma'aka al-maghrib ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. يا رسول الله من يصلي المغرب تاره da kai shine muka ce bari mu zauna sai an yi isha'i sannan mu watsi. Annabi ya ce ahsantum wa asabtum, kun kyauta kuma kun yi daidai. Sai Annabi ya daga kansa sama, lokacin taurari sun fito, kuma yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita yi shine daga kansa sama. Annabi yakan daga kansa sama domin izina da abin da yake cikin sama. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa kayfa rufi'at awalam yanzuru fi malakuti as-samawati wal-ardi wama khalaqa Allahu min shay. Ce ba za su lura da irin mulkin Allah da yake cikin sammai da ƙasa ba? Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam kathiran ma yarfa'u ra'sahu ila as-samaa, da sautari yakan daga kansa sama ya riƙa yi wa sama kallon izina, kallon ɗaukan darussa, yana daga kansa sama sai ga taurari duk sun fito. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an-nujumu amanatun lis-sama, taurari dinnan aminci ne ga sama, domin Allah subhanahu wataala ya sayyata rujuman lish-shayatin, waɗannan taurari da su Allah subhanahu wataala yake korar shaidanu waɗanda suke so su keta sararin samaniya domin satoji. Saboda haka waɗannan taurari kariya ne ga ita kanta samaniya. Sai ya ce musu an-nujumu amanatun lis-sama, taurarin nan kariya ne ga sama. فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد لأن دكا قباب وأن تولالك تو أبند أكي وسماء الكور فارو وسني ذي فارو شين لوك الكيامة يازو سوراك سما ذات الطاقي الله سبحانه وتعالى يقول سدى دوان نزال دي كي تكين سمانيا سنة سيتي وأنا أمنة لأصحابي ني أمنشيني كارياني كسحبينا فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون لدى دبابني أبندا أكي غيا وأكي وسحبينا الكور مفاروسة ذي فارو قليسو وأصحابي أمنة لأمتي su kuma sahabbaina aminci ne ga al'ummata kariya ne ga al'ummata domin zamuwarsu cikin al'umma sun zanto fitila malamai da suka rika karantar da al'umma karantar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu sun yi karatu a makarantarsa sallallahu alaihi wasallama sun fita a matsayin manyan malamai da suka zama malaman duniya gaba daya su suka dauko shi kansa alqur'anin kacokam a kirjinsu suka isar da shi zuwa ga al'ummomin da suka zo suka shiga musulunci daga baya saboda haka sun zama fitila ne a cikin al'umma a samuwar su Allah subhanahu wataala ya kare al'umma daga fadawa cikin bid'o'i da yawa da zarar wata bid'a ta fito sahabbai za su tinkare su ce wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu san shi ba ba bid'a ne kamar lokacin da bid'atul qadar ghailanud dimashqi a cikin basra yake kokarin yada bid'ar qaddara cewa al'amura da suke faruwa Allah subhanahu wataala bai riga ya rubuta su ba suna faruwa ne kawai haka sababbi ne haka kawai suke zuwa cha la qadara wal amr unuf da ga ya sayyidina Umar ibn al-Khattab yace da su ku ga ya musu ni Abdullahi dan Umar ba ni ba su har sai sun yi imani da kaddara sannan ya ga ya musu abin da ya jina hadisin mahaifinsa Umar ibn al-Khattab lokacin da yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yazo yayi tambaya akan imani daga cikin abin da Allah ya ga annabi ya ga masa cewa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi saboda kai ce ka ga musu ba ni har sai su yi imani da kaddara ash-shahid sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma wata kariya ce da suka rika fada da dukkan wani abu da zai fito sabo wanda yake ba musulunci ba to amma da zarar suka tafi cewa idza dhahaba ashabi wa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adu da zarar sahabbaina sun kare to abinda ake alkauranta wannan al'umma zai same ta saboda haka bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akai ta sabin bid'o'i iri suna ta shigowa musulunci saboda wannan katangar ta kau babu ita to wannan yana nuna cewa samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar sahabbansa wata rahama ce ta musamman ga su kansu sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan wato rashin tausayi rashin rahama a cikin zuciya wajibi ne ga kowane mu'mini ya zanto akwai rahama akwai tausayi a zuciyarsa akwai tausayi ga karan kansa shi kansa kai ya zalunci kansa ta hanyar hana kansa shiriya ta hanyar hana kansa aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya zalunci wani na kusa da shi babu wanda ake cire rahama daga zuciyarsa sai wanda yake marar rabo kamar yadda yazo cikin hadisin Imam Ahmad wanda Tirmidhi da Abu Dawud suka ruwaito daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam as-sadiq al-masduq abul qasim sahib al-hujra sallallahu alayhi wa sallam yaqulu la tunza'u ar-rahmatu illa min shaqi yake cewa naji annabi sallallahu alayhi wa sallama as-sadiq mai gaskiya al-masduq abun gaskatawa abul qasim baban al-qasim sahib al-hujra wanda yake cikin wannan dakin dan bille shi a dakin da na Aisha ce to naji shi yana cewa la tunza'u ar-rahma ba a cire rahama daga zuciyar wani illa min shaqi sai wanda yake tababbe shi ake cire rahama daga wajensa idan aka cire rahama daga zuciyarsa har shi kansa ba zai yi wa kansa rahama ba domin me domin ba zai yi wa kansa rahama ta hanyar karbar sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da shi ba ba zai yi wa kansa rahama ba zai tausaya wa kansa ba ta hanyar gujewa abinda zai cutar da kansa na sakon Allah saboda haka zai yi ta aikata abinda yake sakon Allah ne zai kuma yi watsi da abinda yake umarnin Allah ne kaga da zarar yayi haka ya zama shaki ta babbe shi kaga rahama alama ce ta mu'mini duk mutumin da yake mai imani to zaka same shi kuma mai rahama ne shi yasa hatta a sulubun mu idan mutum ba shi da tausayi ce kai dai baka da imani kai dai baka da imani a zahirin maganar zaka ji kamar ana zare masa imanin sa ne kamar ya zama kafiri amma in ka dubi wannan hadisin la tuzau rahmatu illa min shaqi ba a cire rahama daga zuciyar wani sai da wanda yake tababbe sai ka fahimci abinda zai iya zama fassara ta wannan magana ta Bahaushe kai dai baka da imani saboda haka rahama tana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci kowanne ɗaya daga cikin mu ya sinfanta da ita magana akan wannan aya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin magana da saura inda zamu bayar da darussan da zamu yi a wannan azumin gaba daya akan wannan ayar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ni na tabbata har zamu gama kwanakin da muke tafsiri ba mu gama shi ba saboda haka wannan dan tsakura ne daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zanto rahama ga wannan al'umma saboda haka zamu dakata a nan sai gobe insha Allah zamu ci gaba abinda muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu zamu saurari jawabi daga babban bakon mu Dr. Sanduko wanda ya kawo mana ziyara kamar da muka faɗa a farkon wannan tafsiri zamu bashi abin magana domin ya albarkaci wannan majalisi namu da kalmomi masu amfani gare mu gaba daya Allah ya saka masa da alkhairi
wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina amfani da wannan dama in mika godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sakinan daga salati ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Babban malamin mu baƙonmu muna masa addu'a na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairi wannan makaranta jami'a babbar jami'a wanda samun irin ta sai dace a gaskiya dole mu gode wa Allah da wannan ni'ima da ya mana Dr. Bauchi garinka ne tabbas mun ji magabata na cewa nujumus sama'i kullama qadda kawkabun bada kawkabun tawi ilayhi alkawakibu mun yi rashin Sheikh Jafar Mahmud Adam muna ta zulmi muna juyayi ina za mu samu kaman sa Allah mai iko mai kowa mai komai ya nuna mana ikon sa da Allahntakan sa bayan Malam Jafar sai ga ka domin idan ana batun lokacin sunna garuruwan da suka karbi da'awa na sunna a nan Najeriya manyan garuruwa to ina ganin idan aka ce Kano to dole a ce Bauchi a iya sani na manyan manyan garuruwa waɗanda suke kokarin rabbaka sunna a dai wannan ƙasa ta Najeriya wanda suka karbi wa'azi a bayan waɗannan garuruwa biyu ake ban ce sauran garuruwa ba su karba ba amma in lissafi za a yi ai da dai ake farawa sannan a ce biyu ko to sauran a dora a gaba wannan karantarwa alhamdulillah ta samo asali tun farar safiyan muqawama da gwagwarmaya da bidoe muqawama da gwagwarmaya da dariku iri-iri domin tabbas in an ambace Kano a da ba za ka fassara ta a tunaninka kamar yadda take a yanzu ba Bauchi ba dariku ake da su ba amma akwai bidoe dariku wani bangare ne kadan murya dai aka samu shi yasa ake daukan Bauchi garin yan dariku ne to gaskiya wa'azuzzukan da ake yi dan kafa sunna da yada ta to Bauchi ba a baya take ba jawabi na baya kammala face na ambaci committee kula da wannan tafsiri suna da matsayin da za a jinjina musu yau mallan da zai taso daga Kano yazo ya zauna daga ci sai mai jambaki in yayi yau yayi gobe jibi sai ya koma amma goyen bayan da ake baci nesa da kusa yake ganin jama'ar da suke gaban sa to ya san ladan da yake samu ba kadan bane ko akwai gajiya a jikin sa ficewa za ta yi don haka committee kula da wannan tafsiri na wannan masallaci da gullaga Allah ya saka muku da alkhairi kuma ayyukan nan da muke yi mu gudu tare ne mu tsira tare duk inda sunna take sunanta kenan ba a mata canji idan kaga an mata canji to ba ita bace anan nake cewa Allah subhanahu wataala ya sa aljannar firdaus ita ce makoman mu amin sunnan nan ta zama to ita ce hujjar mu amin malam nagode Allah ya saka da alkhairi amin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh